أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم السبت biyu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1441 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara muka samu damar Allah ya kawo rayuwar mu zuwa ga wannan lokaci a wannan rana muka kuma samu damar zama domin ci gaba da karatu cikin ayoyin alqur'ani mai girma samma a cikin wannan wata mai alhurma wadda Allah subhanahu wataala yake raba garaba sa masu yawa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa muna daga cikin waɗanda za su samu garaba sa mai yawa yan tawa daga wuta zuwa aljanna mu da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da malamanmu da ma sauran musulmai baki daya Allah subhanahu wataala ya wajabtawa al'umma su yi azumi bayinsa kamar yadda muka fara karantawa a cikin wannan ayoyi na suratul baqara muna kuma cikin wani yanayi na annoba a wannan wata na Ramadan wadda ake cikin bala'i ta annobar ciwon da yake yaduwa a sansani na duniya wadda wasu kasashe annobar ta yi ƙarfi sosai ta yadda da yawa al'umma suna ta rasuwa ana samun mutuwa akai-akai wasu kuma ana samun kamuwan cututtuka mai yawa muna roƙon Allah ya kawo ƙarshen wannan al'amari da rahmarsa mu kuma tun abun bai iso kanmu ba har Allah subhanahu wataala ya kaddara ya iso ana samun marasa lafiya a cikin wannan garuruwa namu a wannan yanayi dole mu ƙara komawa ga Allah subhanahu wataala don watakila Allah ya mana rahama Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya mana kariya Allah ya kawo dauki Allah subhanahu wataala ya yaye wannan bala'i ya kawo mana saukin sa kare jarrabe mu da abin da ba za mu iya ba inna Allahu ala kulli shay'in qadir muna karatu ne ayoyin da suke magana akan hukunce-hukuncen azumi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana haka zamu sake jin waɗannan ayoyi insha Allah ta'ala kuma ci gaba da duba su muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
الله سبحانه وتعالى ya faɗi kamar yadda aka wulga da ayan nan ta aka fara karantawa yanzu ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ƙarin bayani kawai shine dukkan al'ummomin farko malamai suka ce an wajabta musu yin azumi kwana uku a kowane wata wannan shine abin da ya ta shudewa al'ummomin farko haka ma farkon aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine azumin da suke yi ko kuma lokacin da yazo yayi hijira ya koma Madina ya samu ahlul kitab suna azumtan Ashura don haka ya zamanto yana azumtan Ashura ya kuma ne daidaici sabawa Yahudu da Nasara yace insha Allah ta'ala zai ci gaba da azumtan kwana ɗaya kafin ranar Ashura don ya zama sabani da su sannan daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da azumin wata Ramadan ya wajabta shi ga wannan al'umma kamar yadda ya umarci manzo sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da al'umma sannan ya zamanto shine azumi na wajibi ma'ana azumin wata Ramadan wannan an yi bayani cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan wata na Ramadan domin mutane su zamanto sun horar da kansu zuwa ga wani mataki na martabar wato takawa da za su kai bayan sun samu mataki na imani wanda hakan yana faruwa ne idan mutum ya jajirce ya jure kuma ya azumci wata Ramadan bisa tsari da Allah subhanahu wata'ala ya ce ayi kuma bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kowa a cikin mu ya zama wajibi akan sa ya fahimci yadda ake azumi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci wata Ramadan ta yadda kadan daga cikin abubuwa shine mutun ya zamanto ya kame daga dukkan wasu abubuwa waɗanda ba su kamata ba na kananan maganganu da ma manyan maganganu da kowace irin maganganu waɗanda babu yaddar Allah a ciki wajibi ne mutum kar ya zamanto ranakun Ramadan hatta ba a ranakun Ramadan ba dukkan maganganun da babu neman yaddar Allah a ciki ba su halatta mutum ya rinka yin su ba to balle kuma a cikin wata Ramadan domin mutum ya karasa ladan azumi gaba ɗaya kamar yadda aka yi bayani a darasin da ya gabata Allah subhanahu wata'ala yace ayyaman ma'dudat kwanaki ne kawai kididdigaggu Allah subhanahu wata'ala ya wajabta wa mutane su azumta su ne kamar yadda aka yi bayani kwana 29 ko kuma 30 a lokacin da ba a ga wata ba idan aka yi azumi 29 an yi azumin wata guda kenan sai a duba a gani ko za a ga watan Shawwal idan aka samu hazo ko hadiri ko gajimare wanda ya hana a ga watan Shawwal shikenan sai a cika azumi 30 wanda bayan su sai a ci gaba da wato sai ayi sallan azumi shine ɗaya ga watan Shawwal don haka Allah subhanahu wataala ya ce ayyaman ma'dudat zaka ga malamai kamar da abuna Imam Shawkani rahimahullah ya faɗi a cikin littafin Fathul Qadir cewa malaman lugha suna nuni zuwa ga ma'anar wato karantar da kwanakin cewa ayyaman ma'dudat Allah ya ce kwanaki ne kididdigaggu ma'ana idan ka duba a kwanakin shekara waɗannan kwanakin kididdigaggu ne kalilan ne wato ƴan kaɗan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta wa mutane su yi azumi sai Allah ya ce faman kana minkum maridan, wanda ya kasance a cikin ku ba shi da lafiya, aw ala safari, ko ya kasance a cikin ku yana halin tafiya, fa iddatun min ayamin ukhar, to wannan shi an ba shi damar ya sha azumi, ma'ana kar yayi azumi saboda halin rashin lafiya ko kuma halin mashakka da wahalhalu na tafiya. In ya samu kansa a halin tafiya, zai iya shan ruwa ya ci abinci, sai biya waɗannan kwanaki na Ramadan da ya sha ya ci a cikinsu, sai biya su a wasu kwanaki daban bayan ya samu nutsuwa, in marar lafiya ne bayan ya samu sauki. To a ƙarƙashin wannan malamai sun yi bayani, marar lafiya na farko tukuna yana da hali guda biyu. Shi yasa shin azumi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa marar lafiya daman ya sha ruwa a cikin Ramadan, ma'ana ya aje azumi, shin wannan wajibi ne a kansa ya aje azumi in ba shi da lafiya, ko kuma a'a rukhsa ne in ya ga dama ya yi azumi, in ya ga dama ya sha? Malamai suka ce idan marar lafiya ne wadda in ya ɗau azumi zai samu kansa cikin halaka da mummunan hali, to wannan wajibi ne a kansa ya aje azumi, mana shi aje azumi a kansa azima ne, ba rukhsa ba ne, azima ne. Don haka wajibi ne a kansa ya aje azumi. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman kana minkum maridan, wanda ya kasance a cikin ku marar lafiya, wanda ya kasance a cikin ku marar lafiya shi ne mai wannan yanayi na idan har wato rashin lafiyansa ya kai ga zai iya kai shi ga halaka idan ya ɗau azumi, to wannan shi wajibi ne ya aje azumi. Idan ka lura da wannan za ka ga a yanayin da muke rayuwa a yanzu, wasu mutane sukan yi wa Allah subhanahu wa ta'ala laifi, alhali kuma suna nufin su yi aikin lada ne. Za ka samu wani likitoci sun yi bayani cewa kar ya yadda ya zauna sama da awa ɗaya ko sama da awa biyu ba tare da ya ci abinci ba, saboda rashin lafiyan da suka fahimta a jikinsa. Wasu su ce a wani sani, wasu su ce a kaza ne, ko ma dai wani irin rashin lafiya ne, matukar an ce wajibi ya rinka yawan shan ruwa, ko kuma a wajibi ya rinka yawan cin abinci, ko wajibi ya rinka dai sa wani abu a cikinsa bayan wani lokaci, to fa wannan mutumin in ya ɗau azumi matukar likitoci sun ce akwai tsoron fadawa cikin halaka in ya ɗau azumi, to ko ɗaukan azumi ga wannan laifi ne, zunubi ne ɗaukan azumi gare shi. Don haka azima ne, aje azumi a kansa azima ne, ma'ana wajibi ne ya aje azumi. To shi yasa malamai suka ce ba kowane marar lafiya ba ne aje azumi gare shi ya zama rukhsa. In an ce rukhsa shi ne wato sauƙaƙawa ne kawai, in ka ga dama za ka yi, amma aka ce azima wato ya zama dole kawai mutum ya aje azumi. Wasu za ka ga sai mutum ya ɗau azumi, ana tafiya ana cewa an yi sallan azhar ko an yi sallan la'asar kawai shikenan, sai a ɗebe shi kuma sai asibiti. To ka ga wannan babu adalci, bai wa kansa adalci ba, kuma bai bi umarnin Allah ba. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halice mu, kuma shi ya wajabta wannan azumin, kuma Allah yana tausayin bayinsa sama da yadda suke jin su suna tausayin kansu, yana kuma son bayinsa sama da yadda suke son kansu. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya ce wanda duk ya zama bashi da lafiya, idan mutum ya san cewa bashi da lafiya, musamman masana lafiya likitoci sun ce masa kar ya zauna ba tare da ya ci abinci ba sama da awa ɗaya, awa biyu ko awa biyar, suka ce masa kaga maganan azumi ta sauka kansa, saboda azumi ya fi awa biyar ake yi daga ketowan alfijir har a imi a kai magariba, ya fi awa biyar. To saboda haka wajibi ne a bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma a fahimci wannan ba jarunta ba ne da ƙoƙari da neman lada a gurin Allah, alhali Allah ya ba wa mutum damar wajibi ya aje azumi, alhali kuma zai ce zai ɗau azumi. Abin da yake na wajibi akan mutum in ba shi da lafiya, rashin lafiyan da zai iya kai shi ga halaka in ya zauna da yunwa, shi fa wannan wajibi ne aje azumi ba fa wajibi ne ya azumi ba ba kuma sauki ne aka masa in ya ga dawa ya azumi ba a'a wajibi ne kawai ya aje azumi domin in ya dau azumi sannan ya je ya fadi ya shiga cikin halaka wasu malamai ma daga cikin magabata suka ce ya kashe kansa hukuncin kashe kansa yake ka gauna akwai hatsari a ciki don ka wajibi ne duk wanda ya san bashi da lafiya ko yana da wani rashin lafiya na dindindin a jikinsa a lura da wannan akwai wanda azumi gaba ɗaya suka kansa har ya gama rayuwarsa daga ran da ciwo ya tabbata masana lafiya sun bincika sun tabbatar cewa wane kai kan daga yanzu zuwa tsawon lokaci kar ka sake zama sama da awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku ko hudu ko biyar ba tare da cin abinci ba ko ba tare da shan ruwa ba ko ba tare da shan magani ba to daga lokacin azumi ya sauka kan wannan bawan Allah ya riga ya samu jarrabawa Allah kuma shi ya dora masa wannan ciwon Allah subhanahu wataala yana sane da shi don haka duk Ramadan idan yazo me irin wannan halin to sai ci gaba da zama kawai ba tare da yin azumi ba har azumi ya kare shi kullun insha Allah abin da ake so gare shi ya rinka yawaita tasbihi da halala da karatun alqur'ani da yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin ladan da ake bawa mai azumi yana iya mari kan sama da haka so da yawan tasbihin sa da yawan halalan sa da yawan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da jajircecce ne shi akan azumi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake wani aikin alkhairi a baya sai uzuri yazo ya hana shi to Allah yakan bashi lada irin yadda kamar yadda da yayi wannan aikin don haka idan uzuri ya hana mutum abu Allah ke dora wannan uzuri sai mutum yayi hakuri kawai ya bi dokar Allah ya bi umarnin Allah ya bi abun da Allah subhanahu wataala yace don haka wanda ya kasance rashin lafiyansa zai iya kai shi ga halaka to wajibi ne ya aje azumi yin azumi a gurin sa laifi ne kamar misali ne mutum yana da ciwo a wata gaba da ake yin alwala a jikin gaban yin alwala yana da wani ciwo na miki ko rauni sai zamanto idan yayi alwala ya jika gurin da ruwa to zai jika ko maganin da aka sa masa ko kuma zai yi sababin karuwan ciwo to shi wannan in fa ya wanke gurin da ruwa to wannan shi laifi yayi ba burge Allah subhanahu wataala yayi ba don haka nan ma mai azumi wanda yake cikin zai iya kai shi ga halaka wajibi ne ya aje azumi amma hala ta biyu wato hali na biyu shine wanda yake azumi a wanda yake mara lafiya amma kuma rashin lafiyan da zai iya yin azumi amma dai zai rinka kai shi ga wahala ne haka ma'ana zai rinka samun wahala amma ba zai kai shi ga halaka ba kuma ba likitoci ba su ce masa dole ya rinka cin abinci bayan karamin lokaci ko ya rinka shan ruwa ko ya sha magani bayan karamin lokaci ba babu wannan shi tattare da shi amma dai in yayi azumi yana da rashin lafiya wanda zai iya kai shi ga jin wahala sama da mutane da yawa to amma zai iya yin azumin kuma sannan babu halaka a gare shi to shi wannan ruhsa ne gare shi ma'ana shi wannan ba wajibi bane ya aje azumi a'a in ya ga dama yace zai azumi to babu laifi in kuma yace zai aje azumi nan ma babu laifi saboda haka zai aje azumi ya kirga kwanakin da ya sha azumi sai ya biya wadda yake cikin hali na farko sau da yawa zaka ji ana yiwo tambaya cewa wane Allah ya masa rasuwa amma bai yi azumi kaza ba a cikin watan Ramadan ana so a biya masa azumi idan mai hali na farko ne wadda yake cikin halin rashin lafiya wadda wannan rashin lafiyar nasa in yayi azumi zai halaka likitoci sun tabbatar cewa in yayi azumi zai halaka saboda haka aje azumi ya zama masa wajibi to shi wannan haƙƙinsa kawai ciyarwa ne haƙƙinsa ciyarwa ne duk ran da azumi ya kama in ya ga dama ko a ranar farko ko a tsakiyar azumi ko a rana ta biyu ko a wace rana a cikin Ramadan zai iya hada abinci gaba daya na miskinai 30 zai iya tara su ya ciyar da su, zai iya raba musu ya kai wa kowa gidansa, duk in yi wannan yayi zai iya a dafa abincin ayi komai a bawa mutane miskinai 30 su ci, in yayi haka yayi. Anas ibn Malik radiyallahu anhu sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya tara miskinai 30 ya ciyar da su lokacin da shekaru suka yi masa yawa, ya aje azumi kamar yadda muna zuwa ga wannan insha Allah ta'ala. Doka mai ciyarwa saboda dalilin wani uzuri zai iya dafa abinci ya ciyar da miskinai 30 a lokaci guda, ko kuma ya dau muddi na abinci wanda aka saba ci, kamar da yawanci yanzu shinkafa ake mu'amala da ita, muddi ga miskinai 30, kowane miskini muddi akai masa. Anas ibn Malik radiyallahu anhu lokacin da ya tashi ciyar da wayannan miskinai abunan 30, ya dafa nama ne da gurasa aka taro, kamar misali a ce biredi da miya da nama, a taro miskinai 30 a ciyar da su. Shikenan wannan ciyarwan yayi ga wanda yake rashin lafiyansa, in ya dau azumi zai halaka. Likitoci sun bayyana cewa shi wannan karye azumi, karye zauna bai sha magani ba, karye zauna ko bai sha ruwa ba, ko kuma karye zauna bai ci abinci ba, wannan azumi ya sauka a kansa. Duk lokacin da Ramadan ya zo, abun da yake kansa kawai shine ciyarwa. Ciyarwan kuma shine ko dai a bada muddi ga kowane miskini, a samu miskinai 30, kuma za a iya yinsa a rana ɗaya, a auna shinkafa kawai a ciyar, ko kuma a dafa abinci irin wanda ya dace, a gayyato miskinai 30 a ciyar da su, ko kuma a dafa abinci irin wanda ya dace a ɗauka a kai wa miskinai, kowa a kai masa gidansa, ko kuma kowa a kai masa inda yake. In aka yi haka, duka wannan ciyarwa ya yi. Amma dai ciyarwa shine kawai a kansa har ya gama rayuwarsa ta duniya. In dai ba likitoci sun ce yanzu ciwon ya gushe tattare da shi, ya halatta gare shi, ma'ana zai iya samun daman azumi ba tare da matsala ba. Haka in rashin lafiya yana kaiwa ga halaka, azumi ya riga ya sauka, sai ciyarwa kawai duk lokacin da Ramadan ya zo. In kuma irin wannan, ko da Allah ya karɓi rayuwarsa, to ba a biya masa azumi, so da azumi ya riga ya sauka a kansa, don haka ba azumi a kansa, yana rayuwa bai yi azumi ba, ciyarwa ne kawai zai. Sai dai misali idan Ramadan ya shigo bai ciyar ba, ha watakila saboda bai samu iko ba, ko kuma bai ciyar ba saboda bai gama shiryawa ba, amma yana da tabbas cewa zai samu dama kuma zai ciyar, ko kuma akwai wasu kudade da yake jira wanda zai sayi abincin da zai ciyar da su, ba su abunan kudaden tukunna ba su zo ba, ko kuma a cikin dai yana da wani hali amma dai bai samu ya ciyar ba, ko irin sakaci na dan adam, kafin nan kafin Ramadan ya fita tsawon kwanaki bai ciyar ba, kuma sai Allah ya dau kwanakinsa, ma'ana sai Allah ya dau ransa, ajalinsa yayi, kai ko da ma bayan Ramadan ya fita ne, amma ana da tabbas cewa bai yi ciyarwa a wancan Ramadan din ba, to wannan ciyarwan wajibi ne a kansa, yana nan a kansa. To shi magadansa sai su cire, domin bashi ne na Allah a kansa, bashin Allah kuma shi ake fara biya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dainullahi ahqqu an yuqda, wato bashin Allah shi yafi cancanta a biya. Don haka bashi ne a kansa, sai a jira abuna, sai a cire a cikin gadonsa abun da ya bari a baya kafin a raba gado, sai a cire wannan daidai abun da zai ciyar da miskinai 30 waɗanda bai ciyar da su ba na azumin da ya sauka a kansa bisa wajibi saboda rashin lafiyar da yake da shi, sai a bi. Wannan shine biya masa da aka yi, amma ba azumi za a yi masa ba. Amma wannan shine halin mara lafiya wadda rashin lafiyarsa zai iya kai shi ga halaka in har yayi azumi. Sai kuma nau'i na biyu shine halin rashin lafiya wanda shi rashin lafiyarsa ba zai kai shi ga halaka ba, sai dai kawai zai wahala ne kawai in yayi azumi. To wannan zai kirga kwanakin da ya sha ruwa, ran da Allah ya bashi lafiya, to sai ya biya waɗannan kwanaki. Kowane ɗaya a cikin bayin Allah yana iya kamuwa da rashin lafiya a lokacin da Allah ya ga dama. Za ga mutum lafiyayye ne kafin azumi, amma daga shigan azumi ko kuma bayan abunan, ko kuma kafin azumi da 'yan kwanaki, Allah ya jarrabe shi da rashin lafiya. Har a shigo watan azumi a yi wasu azumummuka bai samu ya yi azumce su ba. To idan aka yi wasu azumummuka bai samu ya azumce su ba, sai ya kirga su. Bai yi azumi biyar ba saboda rashin lafiya, bai yi azumi shida ba saboda rashin lafiya, ko kuma koma wani adadi ne. Saboda in yayi rashin lafiya, in yayi azumin zai samu ɗawainiya sosai da wahala. To azuminsa, azumi a kansa wannan an sauke masa. Ko da mura ne take kowa da irin yadda mura take zuwa masa idan ya zama shi muransa tana masa tsanani ko tana hana shi sakewa sai zamanto yana da bukatun ya sha magani ko ya rinka shan magani to shi ma wannan idan azumi yazo idan ya samu irin wannan mura din a cikin azumi to zai iya kirga kwanakin da yayi wannan mura sai ya cigaba da shan magani kawai ya aje azumi ya kirga kwana nawa ne daga baya sai ya biya to irin wannan shi kuma idan Allah ya karbi rayuwarsa bai biya waɗannan azumin ba ko da bayan Ramadan ne bai samu ya biya ba an san dai ya sha azumi uku ko hudu ko biyar ko wani adadi a cikin watan Ramadan saboda wani rashin lafiya da ya bijiro masa wanda wannan rashin lafiyan ana tsammanin ya samu sauki a kansa sai amfani da rukhsa domin shi wannan rukhsa ne a gurinsa aje azumi ba kaman wanda muka yi bayani dazuba wanda shi azima ne ma'ana wajibi ne aje azumi shi wannan na biyu wanda yake samun wahala saboda rashin lafiya shi wannan rukhsa ne ma'ana an masa rukhsa ne in ya ga dama yayi azumi babu matsala in bai yi azumi ba shi kuma ya halatta gare shi to irin wannan ne wadda in ya kirga kwanakin da bai azumta ba sai kuma Allah ya karbi rayuwarsa tun bai biya ba to irin sa ne magada suke biya masa azumi sannan wanda shi kuma rashin lafiya ya kama shi an yi azumi 10 ko an yi azumi yanzu ana azumi 2 a ce misali an yi azumi 10 sai rashin lafiya ya bijiro masa a yanzu yana cikin rashin lafiya yana shan ruwa ba kuma azumi ba kuma rashin lafiya ne irin na farko wanda dama dindindin yana nan jikinsa wanda an hana shi yin azumi ba a'a kawai rashin lafiya ne ya bijiro sai ya sha azumi ranan azumi na 5 sai Allah ya karbi rayuwarsa to wannan idan Allah ya karbi rayuwarsa azumi 5 din farko wanda rashin lafiya ya bijiro masa ya sha su to shine wanda magada za su biya masa amma ba za a ce za a biya masa azumin wata Ramadana saboda bai ba domin ya riga ya rasu ran azumi 5 to daga rasuwansa kuma to maganan azumi kuma ya sauka akan sa shi yasa idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salat in dan adam ya rasu to maganan aikin sa ya riga ya yanke ba wani abin da ake bukata gare shi na aiki an yi azumi 5 sai Allah ya karbi rayuwarsa to ba za a bi to daga abun da ya wajaba a kansa shine azumi 5 nan ma saboda rashin lafiya ne wanda ya bijiro masa wanda ake tsammanin zai samu sauki sai kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara bai samu sauki ba ashe ajali ne yazo to wannan zai biya azumi ne guda 5 don haka abun da yake kan magadansa za su biya masa wannan azumi din shine dainullahi ahqqu an yuqda wato bashin Allah shi yafi cancanta a biya haka sai a kirga wannan kwana 5 wasu daga cikin magada sai su dau nauyi sai su biya masa wannan azumi Allah subhanahu wataala yace faman kana minkum maridan aw ala safarin wana a taqaice imamu shaukani rahimahullah ya ambaci abun amma a dunkule a taqaice cewa yace kawai wanda yake mara lafiya wanda yake tsammanin halaka kawai azima ne akan sa mara lafiya wanda yake tsoron mashakka in yayi azumi shi kuma rukhsa ne akan sa sai bar maganan a haka amma in kana maganan dalla dalla shine wallahi ta'ala alam irin wannan bayanai da malamai suke yi don haka cewa ga nau'o'i da hali na marasa lafiya kuma ga bayani akan su don haka duk wanda ya san bashi da lafiya saboda wani ciwo da yake jikinsa wani zaka samu dalilan ya aje azumi ba ma ɗaya bane tattare da shi amma sai kaga ya ce zai azumi na farko watakila bashi da lafiya yana da wani tsohon ciwo a jikinsa ko kuma wani ciwo na dindindin wanda likitoci sun tabbata akwai hatsari yayi azumi ko kuma asali likitoci sun dora shi akan magani ba a so ya rabu da magani akwai dottijai bayin Allah wanda zaka ga kullum bifin su a sama yake kullum ana so abuna shan magani shi yake manajin din su gaba ɗaya shine yake dan tattala su da rike su to irin waɗannan iya bayan ga rashin lafiya sannan ga tsufa in shekaru yayi muna zuwa ga wannan insha Allah ta'ala ya halatta aje azumi to duk sai kaga mutum kuma ya ce wai dole sai yayi azumi to wannan hatsari ne don haka a lura da ayoyin Allah a fahimce su addinin musulunci abu ne mai sauki kuma addinin musulunci addini ne na rahama don haka ya ba wa mutane dama daidai da yadda rayuwarsu take Allah bai ce mutane su shigar da kansu cikin halaka ba musamman a cikin irin wannan yanayi sai a aje azumi ga wanda aje azumi ya cancanta gare shi saboda rashin lafiya Allah ce au ala safari haka nan wanda yake cikin halin tafiya matafi ya halatta ya aje azumi anan shi ma matafiyi saboda mashakka na tafiya. To yanzu tafiyoyin da ake yi yawanci malamai suna magana cewa zaka ga tafiya yawanci ana yin ta cikin sauki. Da mutum zai tafiya sai ya hau dokin sa ya ratsa jeji yayi tafiya wajen wata guda bai je garin da zai je ba, wani zai sati, wani zai kwana goma, wani zai sati biyu da makamantan haka. Amma a yanzu kusan sai ka kewaye duniya gaba daya daga arewa zuwa kudu, daga yamma zuwa gabar, kasar da tafi kowace nisa, amma cikin awoyi ne yawanci ake isa. To amma duk da haka safar kawai sunansa safar, haka malamai suka ce duk abunda za a sa masa suna cewa tafiya to wannan shine tafiya. Domin malamai sun yi magana cewa to wane da iya ina ne, wace irin tafiya ce ake aje azumi domin ta. Na farko tukunna dukkan malamai sun yi ittifaki, sun yi ijma'i cewa in tafiya ce ta ta'a wa Allah wannan za a aje azumi, wato in an yi ta. Wannan malamai duka sun yi ijma'i, tafiyar da Allah yake nufi anan malamai sun karkasa tafiyoyi saboda lura da yadda jama'a suke tafiye-tafiye. Idan tafiya ce ta fa'a ga Allah subhanahu wata'ala, wannan malamai duka babu wani wanda ya ja da baya, sun haɗu gaba ɗaya sun daidaita kan cewa za a iya aje azumi idan tafiya ce ta fa'a wa Allah. Misali mutum zai yi tafiya don da'awa, kiran mutane zuwa ga addinin Allah, ko mutum zai yi tafiya don umarni da Allah subhanahu wata'ala ya aje a sadar da zumunci zuwa ga iyaye ko ƴan uwa ko makamantan haka. Mutum sai ya dau tafiya saboda wannan tsa'a din da umarbin umarnin Allah, ko mutum zai yi tafiya saboda aikin hajji, tafiya ce ta tsa'a, ko mutum zai yi tafiya saboda aikin umra, a tafiya ce ta tsa'a, ko mutum zai yi tafiya saboda isar da zuwa karɓo zakka ko kuma kai zakka din inda ya dace. Duka wannan tafiya ce ta ta'a wa Allah, wato tafiya ce ta aiwatar da wani nau'i na ibada. Wannan tafiyan ijma'an malamai duka sun daidaita kan cewa in za a yi irin wannan tafiyan ya halatta ga mutum saboda tsoron mashakkan tafiyan, ma'ana saboda tsoron dawainiya da wahalhalun tafiya, ya halatta gare shi ya aje azumi a cikin wannan tafiya. Amma tafiya na mubah, akwai tafiya as-safar al-mubah, wato tafiya ce wadda ya halatta a yi ta. Kamar misali tafiya neman abinci, tafiya neman arziki, tafiya saye da sayarwa, kaga wannan tafiya ne na halal. Shin shi ma ya halatta aje azumi idan za a yi shi? Wannan malamai sun yi sabani, da yawa daga cikin malamai sun tafi kan cewa lallai za a iya aje azumi tafiya na saye da sayarwa domin tafiya ce ta halal. Amma idan tafiya ta saɓon Allah ne fa, tafiya ta saɓon Allah, da yawan malamai suka ce shi wannan ba za ma a aje, ba za ma wato rage sallah ma a cikinsa. Shi da yawan malamai suke ganin cewa ba za a aje sallah, ba za a rage sallah ba, ma'ana ba za a yi kasuru ba, haka kuma ba za a aje azumi ba. To ala ayi halin mu sai mu ɗauka cewa bayin Allah da muke magana da su sune waɗanda suke tafiya don da'a wa Allah, ko kuma tafiya don halal, cewa ya halatta a yi wannan tafiya din, ko tafiya don abun da Allah subhanahu wata'ala ya halatta musu yi. To idan za a yi wannan tafiya ya halatta in ana cikin tafiya din a aje azumi. To amma ba ana nufin aje azumi tun lokacin niyan tafiya ko farkon tashin tafiya ba. Yanzu misali abuna iya masafar da aka ce za a aje azumi gare shi, shine duk tafiyar da in an yi ta akan ce wane ya yi tafiya, to wannan ne ake aje azumi akan sa. Wasu mutane za ga sukan fita gona, wasu ka ji an ce ko sun yi kasar ko sun yi wani abu, wannan kuskure ma laifi ne sabanin nassin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tafiya in aka ce wane, ana zuwa ana tambayan ƴan anguwansu ko abokanansa ko iyalansa a gida, ce ina wane, ce wane ya yi tafiya, ma'ana ya bar garin nan ya tafi wani gari. In aka ce wane ya yi tafiya, kawai ka san abin da ake nufi. In aka ce ma safara fulan, wane ya yi tafiya, kawai an sani. In aka ce ma wane ya yi tafiya, kowa ya sani. To irin wannan tafiyar ita ce ake aje azumi a cikinta. To aje azumin kuma yaya ake yinsa? Idan misali mutum ya ce gobe zai yi tafiya Lagos, kawai sai ya tashi gobe a gidansa baya azumi, wannan ba haka bane. Mana kawai yanzu mutum ya ce gobe zai yi tafiya Lagos, so da haka kawai sai a ganshi da safe yana ta dirkan abinci a gidansa, so da kawai gobe saboda da sassafe zai yi tafiya Lagos. Wannan kuskure ne. Abunan ai idan ka duba ayan tace faman kana minkum maridan aw ala safarin, ko ya kasance akan tafiya. Misali mutum zai tafi Lagos, amma sai kasance daga nan Gombe idan ya tashi zai je Abuja ya kwana, ko zai je Jos ya kwana, ko kuma zai je Kaduna ya kwana, sannan zai kama hanya zai tafi Lagos. To ko kuma misali mutum zai je Sokoto, amma in ya tashi daga nan Gombe zai je Kano ya kwana, sannan sai ya wuce Sokoto, ko zai je Kano ya kwana zai wuce Zamfara, ko makamantan haka. To lokacin da zai tashi daga nan Gombe, to zai tashi da azuminsa. Amma idan ya isa Kano, to in ya ga dama gobe kwanansa na Kano, in ya soka hotel ne, ko ya soka gidan wani danginsa ne, ko ya soka gidan wani inda duk ya soka, zai ce to ni fa ina cikin tafiya, don haka gobe ba zan yi azumi ba. Don haka yana cikin tafiyan shi wannan, to sai tashi kawai baya cin abinci. To idan ya je Sokoto ko ya je Lagos, zai sayi kaya ne, zai kwana biyu yana sayan kaya, ba gidan dangi ba kowa, kawai ya je ya kama hotel saboda kasuwancinsa da ya je, zai kwana biyu yana sayan kaya, ko kuma zai ini yana sayan kaya gobe kuma ya taso ya kamo hanya. To in ya je Lagos ma zai ci gaba da cin abincinsa kawai dare da rana, wa ma'ana ba zai ce to tunda yanzu ya iso Lagos shikenan bari kuma ya dau azumi ba, a'a kawai ya halatta gare shi in ya isa Lagos din ma, tunda zai sayi kaya ne yau da gobe, sannan kuma ya kamo hanya, ai zai ta cuku-cuku ne ya je can ya sayi kaya, ya je can ya sayi kaya, ya tattara a masa lodi ya kama hanya, ko ya taho da kayan, ko kuma kayan ya bi kayan motocin kaya shi kuma ya taho. To wannan zirga-zirgansa a Lagos ya halatta gare shi, baya azumi, ya aje azumi kawai. Shine faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra, don ka kwanakin da zai a Lagos, ko kwanakin da zai a Sokoto, ko kwanakin da zai a duk inda yaje harkarsa, to iya waɗannan kwanakin yana cuku-cukun sayayya da cuku-cukun ɗawainiya, ko kuma rubuce-rubucen aikin gwamnati wataƙila ya kai shi, yana wannan assignment ɗin da aka ɗora masa, ya je yana ƙoƙarin ya gama, yau ya je wannan ofishin ya tattaro abubuwan da yake so ya tattaro na ilimummuka, ko kuma bayanai, ya je can kuma ya tattaro bayanai, ko kuma ya je ne don wasu ɗawainiya na wasu abubuwa na neman aiki, ko ya je interview, ko ya je wasu abubuwa, to sai ya tafi Lagos. To idan ya je wannan kwanakin, in ya aje azumi ya halatta gare shi. Amma in ya ce kuma shi zai yi azumin, yana da daman ya yi azumi, shi ya fi masa sauƙi, to yin azumin kuma shi ya fi alkhairi. Ma'ana halal ne gare shi ya aje azumi, sannan kuma halal ne gare shi ya azumi, amma ya yi azumin shi ya fi, kamar yadda nassin ayan ta bayyana a gaba insha Allah ta'ala. Baka shi ne fa'iddatu min ayamin ukhra, wannan shi ne mai halin tafiya, ba kawai kwana mutum zai a cikin iyalansa ya kwashi abinci ya ce na yi niyyar tafiya, a'a wanda yake cikin tafiya ne sai ya zamanto ya ɗauka, ko da yana hanya ya kwana, kawai sai ya tashi baya azumi. In ya je garin da ya je, ba zai ce kuma ai akan hanya ne zalla kawai aka ce na yi azumi, ai na aje azumi ba, a'a ko da ya isa wancan garin da yake da baƙunta, inda yake ɗawainiyan gudanar da abubuwansa na harkar da ta kai shi, ko dai wani abu da zai gama ya dawo, to idan ya je ya halatta gare shi aje azumi, amma in ya yi azumin shi ya fi masa. Mutane su gane cewa in Allah ya ba da ruksa, to ba dole ba ne sai an bi ruksan, ma'ana amma dai in an bin a san cewa ko mutum bai yi laifi ba. In ka wayi gari kaga mutum yana ta cin abinci, ko yana cin wani abubuwa, kace yare ce ni baƙo ne, nazo kasuwanci ne, shikenan ka san cewa wannan halal ne, ya halatta gare shi yayi. Saboda haka wannan shine faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Akwai bayanai da yawa, amma a takaice dai zamu tsallake zuwa ga gaba. Allah ce wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, ga waɗanda suke samun wahala in sun yi azumi, to su wannan ya halatta gare su ta'amu miskin, wato su ciyar da miskini, mana a madadin kowace rana da za su yi azumi to sai su ciyar da miskini. Wannan gaban aya ko kuma wannan aya ta sauko a shekaran farko da aka wajabta azumi, da aka wajabta azumi a shekaran farko sai zama akwai mashakka ga wanda bai saba da yin azumi ba, a ce masa bana ku tashi da azumi, ku yi wata guda kuna azumi, ku duba rahama irin ta Allah. In Allah ya ga dama, in yace kullum ma a rayuwar mu ai azumi wajibi ne, dole mu yi ta yi, inda muna so mu bi Allah ne. To amma wata gudan ma sai da Allah subhanahu wataala ya bi abun a hankali don mutane su gane rahama irin ta Allah subhanahu wataala. Shi yasa a shekaran farko وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين تسوقوا wannan gaba ta sauko ne don a ba wa mutane dama. Allah yace wanda yaji azumi da wahala to ya ciyar da miskini, me wakon yayi azumi sai ya ciyar da miskini. Kaga tunda mutane bana ne aka fara azumi a wace shekara din kenan da aka wajabta azumi, to mutum kawai in ya dau azumi yau da kyar in ya kai gobe sai ce kai gaskiya zan huta, shine Allah ya sauko da wannan aya. Wa alal ladina yutiquna, wadanda suke shan wahalan azumi, fidyatun ta'amu miskin, to kai abinda za su yi su ciyar da miskini su huta. Sai kai mutum gobe sai kai yau kam ciyar da miskini zan je ka sayo mun kaza kawai, sai je sayo abinci kawai sai ciyar da miskini, sai kaga shi ma yana ta cin abinci yau ya waye gari. In ya dan yi azumin kwana biyu sai ce kai bari mu huta na kwana uku. Duk wannan ya halatta a shekaran da aka wajabta azumi saboda rahama irin ta Allah. Ah, ko kai ne yanzu misali idan aka gama azumi watan Ramadan, ka gwada wanda yake zaune kawai bai sake yin nafila na azumi ba, yana zaune kawai din har ba'i, Allah ya kai rayuwarsa ranan azumin farko irinsa ne zaka ganshi a galabaice gaicin kawai ya kasa motsi ya kasa komai, illa asar tayi ba abinda ba zai so ya aje a gabansa ba. Kaga dan wake, kaga kosai, gani yake duk abun abincin duniya ne zai iya cinyewa saboda gaba ɗaya rabonsa da azumi tun bara. To ina ga wanda kuma shi bai ma taɓa yin azumi kawai sai aka zo aka ce ayi azumi na wata guda, to rahmar Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce a'a, wanda yaji ba zai iya ba to ya ciyar da miskini kawai. To shikenan kawai sai kaga mutum yau yaya sai ya ce kai gaskiya yau zan ajiye, sai mutum sai ya ajiye. Shine wa'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, miskini dai kawai ake so a ciyar shine wajibi. Sai Allah ya ce faman taqawwa'a khairan fa huwa khairul la, amma wanda ya kara akan miskini daya wajibin shine mutum ya ciyar da miskini dai tak, amma wanda yayi kari sai ya ciyar da miskinai biyu to fa huwa khairul lahu, wannan karin alkhairi ne gare shi a lahira. Shine faman taqawwa'a khairan, wanda duk ya kara akan miskini daya sai ciyar da miskinai biyu to fa huwa khairul lahu, wannan kari ya samu karin alkhairi a gare shi a lahira. Wasu malamai sun fassara faman taqawwa'a khairan, ma'ana wata fassara kai zance kamar da malamai suka bayyano, faman taqawwa'a khairan fa huwa khairul la, wanda yayi azumi kuma ya hada da ciyar da miskini to shi ko fa huwa khairul la. Kaga kamar mu yanzu a ce mutum gashi yayi azumi ko gashi ya ciyar da miskini, ko da dibino ɗaya ne ka ciyar da miskini, ko da kunu ne, ko da siga ne, dan kunu da kake gani kaman ba komai ba, malam wani bawan Allah ba shi da shi, idan ka ciyar da shi ko ka shayar da shi sai Allah san darajanka, kuma ka yi azumi sannan kuma ka shayar da shi. Haka dan kai dan ruwan zaki-zaki ne da ake gani a kunun zaki ne, a wane ne ko zobo ne ko waye, duka waɗannan ƙananan abubuwan in mutum yana da hali in yayi su zai samu alkhairi da yawa. Shine faman taqawwa'a khairan fa huwa khairul la, wanda ya ƙara yayi taqawwu'in alkhairi shine yayi azumin kuma ya ciyar da miskini, ko kuma ya ciyar da miskini biyu a madadin miskini ɗaya da ya zama wajibi a kansa, ko ya ciyar da miskini uku, ko ya ciyar da miskini hudu, gwargwadon ƙari da yi, gwargwadon alkhairi da yake samu. Shine faman taqawwa'a khairan fa huwa khairul la wa anta sumu khairul lakum. Allah subhanahu wataala ya ce amma duka halin da Allah ya bayyana din nan, wa anta sumu khairul lakum, ku yi azumin shi ya fi muku alkhairi. Ma'ana maimakon yau a dan ci gobe ayi azumi a shekaran farkon da za a samu kullun ayi azumin shi ya fi alkhairi. Irin manya-manyan sahabbai su Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, su Umar radiyallahu anhu, su Uthman bin Nurayn, su Ali ibn Abi Talib, su Abdullahi ibn Mas'ud, wayannan yawancin su su azumin kawai suka yi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. Akwai wadanda su komi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, su haka suke tafiya. Don haka su suna daga cikin su wanda suka zarce kowa a cikin sahabbai din ma, suna as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari, su ko ina kawai in an ce ma manzon Allah to sai su ake kira sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhu. To su sun yi ta yin azumi, shi yasa anan Allah ce wa anta sumu khairul lakum, ku yi azumin shi yafi muku alkhairi. Cikin duk bayanan da aka faɗa a baya, in banda wanda yake da matsalar rashin lafiya, shi yasa Allah a ayan gaba ma ya sake maimaita maganar rashin lafiya. Dai anan duk da cewa Allah ya ce wa anta sumu khairul lakum, amma a ayan gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya sake maimaita cewa ku yi azumin a wannan aya din Allah ya sake maimaita cewa wa anta sumu khairul lakum, duk da azumin shi yafi alkhairi, amma a maganar marar lafiya Allah subhanahu wa ta'ala shi kam an kebe shi ya aje azumi. Shi yasa zaka ga a ayan da take biye da wannan Allah ya sake maganar mas'alan marar lafiya. Amma wanda yake shan wahala don yayi azumi a shekarar farko, ko kuma wanda yake halin tafiya yayi azumi shi yafi alkhairi. Wanda yake dan rashin lafiyan da bai kai abuna rashin lafiyan da bai kai ba zai kai shi ga halaka ba, yaga zai iya yin azumi amma dai zai dan ji wahala, to yayi azumi shi yafi alkhairi. Duka waɗannan wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamuna, in kun inda a ce kun sani, da a ce kun sani inji Allah subhanahu wataala, to ku yi azumin shi yafi muku alkhairi. To kaga ashe Allah subhanahu wataala shi san menene yafi zama wa alkhairi ga mutane. Nan wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, zamu dawo gare shi bayan cewa wannan aya ta bayan wannan. Allah ya ce shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu. Wannan fassaranta a gurguje kafin nan bayani. Allah ce wata Ramadan fa shine watan da Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani a cikin sa. Wannan alqur'ani din ya zamanto shiriya ga mutane, sannan kuma alqur'ani shine mai bayani akan shiriya, kuma sannan mai rabe ƙarya da gaskiya. Sai Allah ce faman shahida minkum ash-shahra, duk gaba ɗayanku daga yau doka ta zo, duk wani wanda ya kai wato ya zamanto ya halarci wata Ramadan yana raye, wata Ramadan ya kama yana raye, to falyasumhu, kawai ya azumce shi. Kaga wannan umarni ne, falyasumhu, ya azumce shi. A baya an ce kaza banda shi, wani kaza banda shi, wani kaza banda shi, duk za su iya aje azumi. Yanzu sai Allah ya ce faman kana faman shahida minkum shara, man anan tufidul umum, kowa kenan. Saboda Allah subhanahu wataala ya nufin kowa, sai dai in taksisi ya zo, kamar yadda taksisin ya zo, ya ce faman shahida minkum shahara, wanda duk gaba ɗaya a cikinku ya halarci ya kai rayuwarsa watan azumi na Ramadana, to falyasumhu, to ya azumci watan Ramadan. Sai Allah ce waman kana mariban, kaga sai aka maimaita marar lafiya. Wanda ya kasance marar lafiya a cikinku, au ala safarin, ko ya kasance a halin tafiya, kaga an sake maimaita saboda rukusa tana tare da su. To sai Allah ya ce fa'iddatun min ayyamin ukhra, to su kan su irga wasu kwanaki daban. Sai Allah ya ce yuridullahu bikum al-yusra, Allah yana nufin sauki ne gare ku. Wala yuridu bikum al-usra, Allah bai nufin wahala a gare ku. Walitukmilu al-iddata, kuma ku tabbata kun cika wata Ramadan wajen azumi, ku yi shi tun daga farkon wata har ƙarshen wata din. Walitukabbirullaha, ku kuma yi kabbarori in kun kai ƙarshen wata Ramadan. Shine in aka ce an ga watan Shawwal, daga lokacin da aka ga wata ana so a yawaita kabbarori har a je Idi, har a idar da sallan Idi. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, ku kabbara Allah, ku girmama shi a bisa shiryar wadda ya yi muku na azumtan watan Ramadan da kuma ayyukan tsawa a cikin watan Ramadan. Wala'allakum tashkuruna, ko don za ku zama kun gode wa ga Allah. To bayanai akan wannan ayan, na farko malamai suka ce wannan ayan da muka karanta yanzu ta soke ayan da muka fara karantawa, ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Wannan cewa wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wanda ba za su iya yin azumi ba su ciyar,
mutun yaji ba zai iya yin ba wannan a shekaran farko kenan to wannan aya ta biyun cewa faman shahida minkum shahra falyasumhu ta soke wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'um miskin wanda ba zai iya ba in yaga dama yayi azumi in yaga dama yayi ajiye a shekaran farko kenan to a shekara da ta biyo baya to yanzu ka riga an saba sai Allah ya ce kai faman shahida minkum shahra duk wanda rayuwarsa ta kai wata ramadan kai fa yasum yanzu kan ya azumce shi kaga an soke wancan saukin kenan to amma wancan saukin malamai suka ce a'a ba an soke shi dindindin bane a'a an soke shi ga wanda yake da lafiya yake da ikon yin azumi amma akwai wasu mutane waɗanda har yanzu ayan tana aiki ga gare su sune suwa dottijo mai shekaru sune wa alal ladina yutiqunahu duk wani dottijo mai shekaru wanda ba zai iya azumi ba mana duk wani dottijo mai shekaru wanda ba zai iya azumi ba saboda shekarunsa to wannan a zai yi azumi ai abuna zai iya aje azumi sai zamanto ciyarwa yake yana karkashin wa alal ladina yutiqunahu ba zai iya azumi ba saboda shekaru da yake da shi to wannan zai iya zai aje azumi abinda yake haƙƙin sa duk dattijo mai shekaru abinda yake haƙƙin sa shine aje azumi kawai abinda yake wajibi akan sa shine ciyarwa zai ciyar da miskinai 30 ne kawai idan ciyar da miskinai 30 ya gama sai kullun ya ci abinci duk dattijon da yake shan wahala in zai yi azumi amma zaka samu wani yana da shekaru da yawa amma kuma bashi da matsala saboda kiran halittarsa da kuma irin lafiya da Allah ya yi masa don haka zai yi azumi bashi da matsala wannan irin wannan shi kuma ya halatta gare shi ya azumi babu matsala amma wanda duk ya kai shekaru Allah subhanahu wataala kuma ya sanya shi yakan sha wahala in yayi azumi to da zarar mutum ya zama dattijo a mutum ya haura shekara 60 wani ya haura shekara 70 wani zaka ya kai shekara 80 wani ya haura shekara 80 amma sai kaga ya ce dole shi sai yayi azumi sai ga karshen ta kawai an kare da drip an ji an nemo likitoci an daura masa ruwa saboda gaba ɗaya an kai la'asar kuma ya fa saboda dama asali jikinsa babu abinci ya riga ya tsotse sannan kuma ba cin abinci yake ba saboda duk gaba ɗaya tsufa ya riga ya shiga jikinsa ba ya iya cin abinci to wannan kaga ya aje azumi wannan ruksa ce daga Allah yawanci dottijai ba safai suke son su aje azumi ba daga ana ta daga da ƴaƴa da iyaye ana cewa an ce maka aje azumi ana cewa ki hakuri ki aje azumi a baba ko iya ko hajiya ana ce ki aje ina yanzu kowa yana azumi ni in aje azumi kawai ba ku sani ba sai ku ta tashi ko ba su huruma kawai sai ta ce muku ta tashi da azumi ko ya ce muku ya tashi da azumi a zahar nayi sai ku je ku nemo in akwai wani nas da kuka sani sai ku je ku nemo shi da drip to kaga wannan bai daidai ba to haka ai tun ba ku aife mu ba kuke azumi tun ba ku aifi iyayen mu ma ku jikoki ma su yanzu ga jikoki nan suna ta yawo da ku to tunda jikoki suna azumi yanzu ya za a yi ku zama daidai ai ba za ku ce zama daidai ba tun da ka yi azumi kana jika lokacin kakanninka iyayenka suna nan kana yaro kana azumi kana mataji har suka kare gaba daya yanzu kai kuma ku ne kadai dottijai a doron kasa ƴaƴanku da jikokinku ne suke rayuwa to ƴaƴanku da jikokinku ma sun fara yin azumi kuma sai ku ce za ku yi azumi tare da su bayan Allah ya muku garabasa ai ba zai yi ba ƙarfin ba zai taba zama daidai ba yawa in abu ne idan mutum ya zamanto ya kai wannan shekaru ga ƴaƴa ga jikoki sai ya hakura shikenan kawai sai a biya da ciyarwa sai a samu miskinai 30 shikenan kawai sai a ciyar da su a bisa sifar da muka yi bayani dazu ko dai a dafa abinci wanda ya dace a ciyar da miskinai 30 a lokaci guda ko a dauka kowa a kai masa gidansa ko a kai masa inda yake zaune a ciyar da shi ko kuma a raba muddi daddaya wato 30 shikenan an gama bisa sabanin malaman su ce muddi sun ce sa'i da makamantan amma dai muddi shine abin da yawanci hatta fuqaha suka tafi akai wallahu a'lam saboda haka a ciyar da miskinai a hakura da azumi amma idan dottijo Allah ya bashi lafiya kuma zai iya yin azumi sai yayi azumi babu komai azumin sai yayi amma dai ana iya aje kai idan dottijo ya girma sannan aka zo gurin ciyarwa ma ya zamanto babu kudin sayan abun da zai ciyar to ciyarwa ma ya sauka kan Allah ya yafe masa to da ai da yayi azumi yanzu shekaru sun kai shekaru sanan babu abun duniya babu abun hannu yanzu bashi da kudin sayan abincin da zai ciyar shi ma kansa bukata yake a ciyar da shi wani sa'i da tijadewa suna nan akwai talakawa dewa kuma sun kai shekaru ba to wani sai zaka samu dattijon ga ba lafiya ga kuma shekaru abubuwa dalilai duka sun hadu na cewa ya aje azumi kuma yake ga ce zai kwatanta to kwatanta wannan bai kamata ba ya kamata kawai a aje azumi don haka shine wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wadanda suke ba za su iya yi ba ba za su iya azumi ba ko suna samun wahala a cikin yin azumi to su sai su aje azumi sune wa'annan dattijo abunai ko namiji ko tamici wadanda har yanzu aka saki sa su karkashin wa alal ladina yutiqunahu suka ce ayan tana aiki akan su sune mata masu ciki da mata masu shayarwa amma lura da lokaci yayi su ma akwai bayani akan su da kuma yadda yanayi a irin shekarun mu na yanzu da yadda wasu suke amfani da irin wannan damun kuma su yi sabo ko kuma su yi abin da bai kamata ba ko kuma wasu aje azumin saboda ganganci to wannan shi ma insha Allah ta'ala akwai karin bayani da kuma yadda waɗansu su kuma ga ruksa Allah ya ba su suna da laulayin juna amma kuma su ce sai sun yi azumi su ma kuma akwai bayani akan su insha Allah ta'ala duka karkashin wa alal ladina yutiqunahu mata masu juna da mata masu shayarwa duk sun shiga ciki akwai matan da su yawanci ba sa rabuwa da juna su kuma yaya lamarin su yake masu yawanci suna samun juna akai akai wannan rahama ce daga Allah subhanahu wataala samun juna akai akai wasu ba su samu ko ɗaya ba ma wannan ba karamin abu ne ba mai tace dole sai ta yi azumi tana cikin irin wannan laulayi duk wadannan insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu yi bayani akan su kafin wucewa wallahu ta'ala alam ayan da muka karanta ta karshen nan ita ba mu yi bayani akan ta ba an dai tarjama ne kawai insha Allah sai lokaci na gaba muna fata Allah ya samu dace wallahu ta'ala alam wannan bala'i na annoba da muke ciki Allah subhanahu wataala ya kawo mana karshen sa Allah subhanahu wataala marasa lafiya Allah ya ba su lafiya wadanda suke cikin halin kakani kai Allah subhanahu wataala ka kawo mana sauki rayuwa shugabannin mu Allah kai musu tawfiki da yin abin da zai zama alkhairi gare mu duniya da lahira duk abin da za su yi ba daidai ba Allah ka sa su gane su ja baya daga aiwatar da shi wannan bala'i ya Allah da yanayin da ake ciki Allah ka kawo mana saukin sa innaka ala kulli shay'in qadir wadanda suke kokari wajen yada wannan karatuttuka da isar da shi zuwa ga inda bai isa ba da wadanda suke amfani da dukiyoyin su suka biya kafafen labarai gidajen radio da makamantan su Allah subhanahu wataala ka biya su da mafi gwaggwaban lada duniya da lahira Allah ka hada mu da su cikin aljannatul firdaus da wa'annan bayin Allah da suke dauka suke kuma isar da shi da yin komai muna fatan Allah subhanahu wataala ya hada mu cikin lada da kuma hada mu cikin jannatul firdaus wallahu ta'ala a'lam